أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين شاء أبو رجب shekara ta 443 hijiriya wanda yazo daidai da 15 ga watan 2 shekara ta 2022 miladiya da izinin Allah madaukin sarki zan mu ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka mai kima mai daraja al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 32 ma kahin muhara mun saba karanto wasu abubuwa da suke shajja'a mu suke zabarar da mu akan karatu kuma da sanin halayen magabatan mu na gari yadda suka kasance akan neman ilimi da juhudin da suka bada hatta da wannan ilimi ya iso zuwa gare mu satin da ya kare mun tsaya wajen mun yi bayani akan yadda suke shagabin su da kokarin su wajen sauye littattafai da rubuce su yanzu yau da bayani ne wani babban malami shahararre wanda yake sanannen malami wanda kissa shi tana da ban mamaki kuma tana tabbatar ma mutum da cewa ilimi lalle tabbas sai mutum ya maida hankali wanda yake da niyyar ilimi ko cikin wani irin hali ya shiga wannan halin bai hana shi neman ilimi da yi ma ilimin hidima wannan babban malami shine al-imamu sarkasi rahimahullahu ta'ala babban malamin hanafiya ne malami ne na hanafiya wanda yake da littafin al-mubasut wannan malami Allah mashi rahama ya rasu shekara ta 480 bayan hijira Allah mashi rahama 484 nake so bayan hijira ma'aiki alayhi salatu wassalam Al-Imam Sarkasi Allah mashi rahama yana daga cikin manya-manyan littattafai na Hanafiya cikin fiqhu mun sani cewa kowace fiqhu mazahibin wannan suna da manya-manyan littattafai wanda suke ji da su wanda su ne gadan bayan wannan mazhaba kamar manzo mu a Malikiya su Mukhtasar su ne manya-manyan littattafai na Malikiya ta gurin malamai wanda suke sanannun mazhaba daga shi sai Az-Zakhira ta Al-Imam Al-Qarafi Allah mashi rahama cikin malikiya kenan wanda su ne manyan masadir in kana so ka ga malikiya tsagwaranta wanda su ne ra'ayin mazhaba to wannan su ne littattafan to haka nan a hanafiya manya-manyan littattafai daga ciki babbansu daga cikin manyansu akwai al-mubasur na al-imamu sarkasi ne Allah mashi rahama wanda har al-imamu dartusi yake cewa wannan littafi nashi hanafiya ban mu aiki da kowane littafi in ya saba ma ra'ayin al-mubasur na al-imamu sarkasi Allah mashi rahama kuma yace dukkan mazhaban mu gabaki daya na kewayo ne akan ilimin wannan littafi al-mubasut to al-mubasut da al-imam sarkasi a ina ya wallafa shi a cikin gidan kaso mujallar 12 zuwa 13 a gidan kaso ma na rijiya karkashin kasa ba gidan kaso wanda yake na daki ba menene kuma lahin ya bada fatawa da ta saba ma sarki aka sa shi cikin gidan kaso rijiya Alijiyar wannan ta wallafan shi har ya gama shi bai taba kallon ko warka daya ba kuma baka yi saka huddu kuskure a ciki ba wanda zan ga an samu shine ma mu'awwal makoma ta mazhaba amma kuma Allah ji kan sarkasi a cikin rijiya ya abun gakin shi sababin mihina shi jarrabawa shi ya kasance daga cikin manya-manyan malamai masu tsoron Allah masu nasiha tabbatattu cikin ilimi masu keta gaskiya komun dacinta a gaban kowa har yasa wannan ya zama sababin aka jefa shi cikin kaso shekara ta 466 dan ya bada fatawa cewa sarki Haqan armin wata yarinya da yayi idda ta bata cika ba yake ce mishi haramun ne ya jefa shi cikin gidan kaso sai da shekara 15 ba a waiwaye shi ba a cikin wannan gidan kasan yayi imla'in littafin shi al-mubasut mujallar 15 kuma a ciki yayi imla'in asharhul kabir na al-imamu shaibani mujallar 2 kuma babban abin da yake so mu ji cikin mabasud din wannan wasu kalmomi da yake faɗa masu so su zuciya a cikin wannan littahin nashi mai albarka a cikin Al-Mubasuq. Atlaqa sarahahu ila marjinan, aka jefa shi aka sake shi ba shekara ta 40480 sai sarki ya sa aka huddo shi, aka huddo shi ya ci gaba da cika littahin shi Al-Sharhul Kabir, wanda shi ya fara gidan kasan ya kare Al-Mubasuq mujallal 15 a mufiqihun fiqhul hanafiya ne, amma kuma daga cikin al-fiqhul muqaran, wanda zai kawo mazhabin su ga abin da yake kai mazhabin Malik, mazhabin Shafi'iyya, mazhabin Hanabila, kuma kowanne ga dalilan su, kuma ya rajjaha ya tarjihi abin da shine al-fiqhul muqaran. To wannan didda dan hanafiya ne, amma kuma fiqh al-fiqhul muqaran ne. To abubuwan da suke nuna mana abubuwan da yake cikin Al-Mubasuq lokacin da ya kare kitabul ibadat, al-ibadat su sallah su azumi da sauransu, yana gamawa sai ya ce haza akhiru sharhul ibadat bi awdahil maani wa awjazil ibarat imla'il mahbusu an al-jumu'a wal jama'at saja yace wannan shine karshen littafin al-ibadat da mafi hutawar ma'ana hili, kuma da takaitattun ibarori, wanda yayi imla'in shi ba wanda aka kame aka hana shi zuwa sallar juma'a da sallar jami'i. A cikin kitabu akhir kitabut talaq yake cewa haza akhir kitabut talaq al-mu'assir min al-ma'ani ad-diqaq amlahul mahbus an al-intilaq al-mahbus al-mubtala bi wahshati al-firaq. Dukkan kowace kalma, kowace kitabu in ya kare sai kawo wata kalma da tayi munasaba da wannan abun. Kai kitabut talaq yace al-mahbus an al-intilaq al-mubtala bi wahshati al-firaq, wanda aka jarrabe shi aka hana shi gusawa, kuma aka jarrabe shi da kewa ta rabuwa da jama'a, amma duk da haka musalliyan ala sahibul buraq wa sahabatihi ahlul khair wassaq salatan tatada'af wa tadum ila yawmit talaq wa qala fi akhir kitabul itaq, a karshen kitabul itaq ma'ana al itq anti da mun sani duka littattafan fiqh suna tanawulin wannan abuwa kitabul itaq. To a cikin karshen kitabul itaq yake cewa intaha sharhul itaq min masail al-khilaf wal-wifaq amlahu al-mustaqbil lil-mihan bil-i'tinaq al-mahsur min turki al-mahsur fi turkin min al-afaq hamidan lil-muhamin ar-razzaq. Yace wannan shine karshen littafin yanci, ba wanda aka hana ma yancin huta, wanda aka tattare shi a guri ɗaya bai huta ya ga sasannin duniya, amma duk da haka yana mai godiya ga Allah mai arziki mai hikima, yana salati da tsira ga annabin rahama alaihi salatu wassalam, kuma yana bege zuwa ga gamuwa da annabin tsira. A ƙarshen kitabul iqrar yake cewa a ƙarshen shi yace haza akhir sharhi kitabul iqrar intaha sharhi kitabul iqrar almustamil min almaani ma huwa sirrul asrar wa imla' almahbus fi mawdi' alashrar musalliyan ala nabiy almukhtar. Duka wannan yake cewa wannan shine ƙarshen kitabul iqrar, wanda yake cike da ma'anoni da sirri na ilimi, wanda yayi imla'in shi shine ba wanda mutanen sharri suka darme shi suka hana shi huta. Ya kare shi a shekara ta, ya fito daga cikin kasan a shekara ta 480 bayan hijira. Littattafan shi kuma da cikin mutattafan da ya wallafa shine Al-Mubasuq din wannan mujallal 15, wanda a kwakwalo shi gabaki ɗaya yayi imla'in shi daga harkon shi har ƙarshe, ko warka ɗaya bai taɓa leƙa ba, ba tare da muraja'a ba. Wanda kuma wannan littafin durdusi yake cewa la yu'mal bima yukhalifuhu, a hanafiya ban mu aikin da duk abin da ya saba ma Al-Mubasuq, wala yurkanu illa ilai, ba a karkata sai gare shi, wala yufti wala yu'awwalu illa alai, ba a fatawa ba a komawa sai zuwa ga shi wannan littafi, littafin Mubasuq kenan. Sai na biyu kitabun shi usulul fiqh juz'i guda biyu da kamai manya, sai sharhul kabir wanda juz'i biyu ne mujallal biyu ne, yana cikin kasan kaso na rijiya wanda ya fara shi a ciki, ya fara a ciki aka huddo shi, kuma yana cikin kitabu shurut, ya zo kitabu shurut aka huddo shi daga kaso, kuma ya ida sashi ya bar abin ya bar duniya, bata bayan ya bar kasan kuma shekara hudu rakiyar da su ya bar duniya. Ana harkon kuma ana lissahin wannan littafi nashi yana daga cikin manya-manyan littattafai na alkanunud duwali, an tarjama shi ma zuwa ga lugha da dama, wanda manya-manyan malamai suna ta amfana da shi. Littafi ne wanda yake alfahari ne ga musulmai gabaki daya cikin al-alaqatud dawliya, wanda wannan kalma ta gaskiya, fadar gaskiya ta sa shi Allah mashi rahama ya kai shi ga haka. Amma abinda muke so mu gani a rayuwar shi, sarkin da ya sa shi kasan ina yake, babu shi. Shi kuma gashi dalilin wannan kasan da sarki ya sa shi, ya shin huda abinda har abada har zuwa kiyama ladan shi yana tarda shi. me ya kawo mishi wannan ilimi inda a ce jahili ne aka sashi kaso dukkan wannan shekaru yayin da su tai a banza to amma kamar da Ibn Taymiyyah ne yake cewa kaso mu in suka samu ma kasan alhamdulillah khalwa ce suka samu dama a waje karantarwa da abubuwa sun hana mu yawan sallah yawan zikiri yawan karatun qur'ani duka sun takaitar da mu kula da al'umma to amma yanzu ko na samu kaso sai mu samu dama khalwa mu yi wancan abubuwan da mun yi mun ƙara'in su wannan shine zan mu tashi a cikin littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari babu ghusl ar-rijlain fi an-na'alaini shine go babu na 30 al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa cikin kitabul wudu babu na 30 yace babu ghusl ar-rijlain fi an-na'alaini baban dake bayanin wanke kafafuwa a cikin diddigi cikin kafa a cikin takalmi kiyan kana da takalmi ka zo arwalla ka wanke shi wallahi musahu alanna alaini ba za a yi shahwa akan takalman ba ma'ana dan kan wani yayi irhakin su da hufi yace su ma bari yi shahwa al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa da sana abdullahi ibn yusuf qala akhbarna malik an sa'id al-maqburi sa'id al-maqburi an mashi wannan laqabi dan gidan shi kusa da makabarta yake ana ubayd ibn jurayj annahu qala li abdullahi ibn umar ya aba abdurrahman ra'aytuka tasna'u shay'an yace na ganka ya kai baba abdurrahman kana aikata wasu abubuwa arba'an kana aikata arba'an wasu abubuwa guda hudu lam ara ahada min ashabika yasna'u haban ga wani daga cikin abukanka ba yana yin shi ma'ana sahabbai sauran sahabbai ban ga ba suna aikata qala sai ce ma hiya ibn jurayj wanne ne wani abubuwa ne kake nini ya kai ibn jurayj qala sai ce mishi ra'aytuka la tamassu min al-arkan illa al-imaniyyin naga bakka in kana aikin haji bakka taba rukun sai rukuni guda biyar rukunul imaniyyin guda biyu yace waraituka tasba talbasu ni'al sabtiyya kuma naga kana sa takalma wanda sai kasance da ake cima takalma asibtiyya wanda sai takalma ne wanda suke da gashi takalma ne masu gashi kamar balka dai za a ce waraituka tasba gobe sufara kuma yace nagan ka kana yin rini bi sufara da masara masara yace waraituka kuma nagan ka idza kunta bi makka idan ka kasance a makka ahallan nasu izara aw hilal mutane sai su dauke niyyar haji idan suka ga wata jinjirin wata walam tuhilla anta kuma kai banni ga kana daukan haramin haji hatta kana mutaruya hijra taruya ta qala abdullah sai abdullah yake cewa ammal arkan wannan abu hudu zai bashi amsa yace ammal arkan amma rukunai guda hudu kake wada yace lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banga annabi mai tsira da amincin Allah ya masu yana shafa illa al-yamaniyyin sai wannan rukunin guda biyu yamaniyyin shi yasa na takaita akan su wa amman ni'alu sabtiyya amma takalma wanda suke sabtiyya kin wannan dabarka yace fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni naga annabi alaihi salatu wassalam yana sa takalma allati laysa fiha sha'run wa yatawaddau biha wanda babu gashi a cikin su kuma yana yin arwalla da su yace fa ana uhibbu ana albasaha kuma ni ina so in sanya su kenan kawo koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa takalman da yake yi masu abun nan masu gashi qala sai yake wa amma sufra amma sufra kin masaran abun nan da kaga ina yin rini da shi yace fa inni ra'aytu rasulullahi naga annabi mai tsira da amincin Allah ya sabu biha shi ma yana rini da ita rini wannan tuhahi yake ne ba rinin gashi ba na tuhahin shi yace fa ana uhibbu ana sabu biha kuma ina so in yi rini ni ma da ita sai yace wa ammal ihlal amma shi ihlal wannan dauka haramin haji fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yuhillu yana yin ihlali daukan haramin haji shine al-ihlal da ha babba hatta kamar kabaran harama yadda kabaran harama take al-ihlal shine kabaran harama na aikin haji yace hatta tamba isa bihi ra'ilatu hasai taguwa shi ta tashi da shi sai ta zabura da shi idan ba asa ashika ha in ba asa zabura wannan shine hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo dan saboda kawo hujje shi kuma gashi nan wajhul istidlal gashi nan zahiri ne cewa annabi ya tawaddau fiha yana arwalla a cikin su wankewa yake ba shafa ba yace wajhun mutabaka ga wannan tarjuma wannan hadisin cewa dan Umar ya bada labarin abinda annabi yake aikata yana sanya takalma yayi arwalla cikin su kuma wannan ya lazumta cewa shafa ba za a yi shafa akan su ba kawai arwalla za a yi in za ana arwalla shafa su za a yi wanke su za a yi ake su nike so afuwa kenan wannan shine abinda al-Imam al-Bukhari yake nihin kawo hujja da shi ko ma'anahu ya tawaddu yalbasu rajulan radbatan abinda yake nihi zai yi arwalla ya sanya su kuma kahuwan shi gabaki dai suna danyu yace babu shakku Isma'ili ya ambata cikin anna alain wal wudu fiha nazarun yace akwai nazari cikin wannan magana da al-Imam al-Bukhari ya kawo kullu babi akan wannan ya tawaddau fiha yana arwala da ita kuma a kalkashin wannan baban sai dai al-Imam Mustafa Qusi yace wa arada al-Bukhari ar-radd ala man yujawiz al-masaha ala alain Bukhari kawai abin da yake ne hiraddi ga wanda suka halitta shafa akan takalma kamar yadda ake shafa akan hufi kenan shine kullu babu yake ne hiraddi gare su yace amma abin da aka rawaito daga Sauri daga Yahya ibn Abi Hayya daga Abil Jallas daga Ibn Umar annahu kana yamsahu ala jawrabihi wa alai cewa Ibn Umar yana shafa akan jawrabin shi kuma yana shafa akan takalman shi wanda musannaf na Abdurrazzaq ya hudu wannan asarin yake cewa didda ya kasance yana nuni akan wannan kana yamsahu rijlai fi alaihi fil wudu yana shafa akan su ne la annahu kana yagsilu ma fa huwa ghairu sahih yace wannan ba sahihi bane ne saboda asarin da'ifi ne sahihin da aka cira to shine wanka daga gare shi wankewa ba shafa ba kamar yadda aka rawaito daga Mujahid daga Ibn Dinar daga wasu da dama ma Bahawi Allah mushi rahama Allah ji kanshi babban malamin shi Hanafiya yake cewa mun yi duba cikin sabanin wannan asar da suka zo sai muka gani hufi yawazal masaha alaihima an shalita shafa akan su idza takharqata koda sun tsagi hatta baratul qadamanu hatta diddige guda biyu su bayyana ko kuma mafi yawan diddige yace fa kullu ma ajma fa kullun qad ajma annahu la masaha alaihima duk kowa yayi ijma'i akan cewa in hufi ya kai wannan tsaga ta kai haka duk da yar shafa karama yar tsaga karama ana bada dama amma babbar shafa kamar wanda ta kai mafi yawan diddige yace wannan ba za a yi shafa akan ta ba sananne ne wannan wannan iziya ne ko risala yayi bayanin cewa in mafi yawan diddige yana bayyana ba za a yi shafa akan ta ba yace falan ma karal masaw ala khuffaini inna ma tajuzu ila gayyabar karamai ce da yayin da kasance shafa akan hufi sai in ya kasance ya rihe diga diga ake shafa akan shi idan kuma bai boye diga dige ba to wannan a kira shi da takalmi kawai ba za a yi shafa ba sai suka dan sun yi kama da hufi to wannan shi yasa wannan iskalin yasa dan sun yi kama sai Bukhari ya kulla babu kawai wani ya kiyasin takalma akan hufi tunda hufin ma gashi in tsaga ta kai hadadi kaza ba za a yi shafa akan shi ba dole za a hudda a yi wanki sai abin da ya shahi a cikin hadisin dan saboda sauran mas'alolin guda uku dukkan su mas'alolin da suke da alaka da aikin haji a can gaba zan mutarra su in muna cikin masu rai Abu Umar ibn Abdul Barr babban malamin Malikiya mai littafin At-Tamhid da Al-Istizkar duk wanda ya mamu wa dan hidima bayan Abu Umar ibn Abdul Barr yake Al-Istizkar da wannan At-Tamhid yake cewa Allah mushi rahama wala a'lamu khilafan fi jawaz libsiha fi ghayr al-maqabir anna al-sibtiya kenan takalma wancan wanda aka ambata a sibtiya marasa wannan gashi yace na san cewa dukkan su an yi ijma'i akan cewa ban san wani sabani ba in ba a makabarta ba halak ne mutun ya sa su yace abin da ya wadatar maka Ibn Umar ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa su an yi ruwaya cewa ya ga wani mutun ya sanya su a cikin makabarta ya ce mishi hudda su hadisi yana cikin sunan Abi Dawud zan mutarra shi yace ya halitta tana yi wa mu ce Annabi kazam ta ce ya gani a cikin takalman wannan mutun shiga makabarta da takalma mas'alar wannan ne alu sibtiyya kin ne yasa aka gina ta akai to yace tana yiwa ya kasance Annabi dan ya ga kazamta ne takalmin jikin wannan takalmin ba wai dan ba a shiga makabarta da takalmin ba shi yasa ya ce mishi hudda an ba nan ba ai ba shi dai ba jama'a da dama duk bai ce musu kai ku hudda takalmin sai yace ma wannan mutunan kadai hudda kenan yake nuna da ko wata illar da Annabi ya gani ba dan ba a shiga makabartar da takalma ba mutakar ba busa makabartar za a taka ba wanda ko wannan ko ba takalmi an san ba za a taka ba mutun ya hau busa kabari yayi sai an san haramun ne kenan wannan yace sai ya zamana da kai wannan dalilin da ko hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani saboda kuma wasu suna cewa dan saboda wannan takalmin na jaki ne aka wata jaki ce duka wannan yace wannan ne lalube cikin duhu ne yace fakarha ha qaumu lizalika bainal qubur wasu daga wannan sai suka ce to makaruhi ne ma sa takalman a cikin kabarin gabaki daya yace balqila bi adamul jawaz bar ma wasu sun tahi akan cewa ba halak bane annabi alayhi salatu wasalam ya ga wani a cikin makabarta yana tahiya da irin takalma yace shi ge wannan takalman daka nan gurin yace abin da yake nihi wai shin rini da yace ya gashi tasawwu bi sufura kana rini da sufura ya ce mishi shin rinin tuha ko kuma rinin gashi ake ne kawai shi rini ya ambata kenan yace abinda ake nihi wanda yake bayyana shine rini na kadi iyad ya bayyana cewa rini na tuha ake nihi ba rini na na kan jiki ba kamar yake cin ikmalul mu'lim na imam kadi iyad Allah mashi rahama yace dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ruwaya cewa yayi rini da su amma ba ayi ruwaya ba cewa ya rina gashin shi da su in gashi ne kwata kwata ma ai asira ya tabbata ana cewa ɗan gashi shika kadan ne suka yi hurhura a gashin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko wannan ya sa ba za a buƙaci wannan akai har yayi rini har a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rinin gashin shi da ko gemun shi ko duka bayan kuma ba su isa kilgawa ba kenan wannan ya nuna yace kawai gashi wannan tuha ce ake nihi ba rini ba na gashi wa tajibi annahu kuma hujjar da aka kafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gemun shi shi ya kasance ma yana mishi rini ne da warsu da za'afaran wannan nau'in guda biyu na abu rini wanda al-Imam Abu Dawud ya hudu wannan hadisin wannan shine abinda zan yi bayani kan shi cikin wannan hadisi sauran bayanan shi guda uku da ya ambata dukkan su suna alaka da aikin haji kuma a can gaba za a tarra shi sai kitab na 31 babu na 31 babu tayammun fil wudu'i wal ghusl baban dake bayanin damuntawa cikin arwalla kuma da wanka hadisi na 167 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama Allah ji kanshi yake cewa haddathana musaddadun qala haddathana isma'il qala haddathana khalid an hafsa bint sirin an ummu atiya sirin nan gurin bil munasaba fa'ida sirin yana da dako 5 ko 6 ya shahara wajen malaman hadisi kullu ali sirin siqat duk inda kai ji an ce ibnu sirin ko bint sirin ba cikin ɗiyan shi ba mai rauni dukkan su malaman hadisi ne kuma dukkan su siqat ne babu mai rauni ko daya da kaga ibnu sirin ko bint sirin kan ma kai bincike wajen dirasatul sanad dukkan su ba siqat ne kuma dukkan malaman hadisi ne shidda ne ko bakwai Allah ya bashi dukkan su da mazan da matan duk malaman hadisi ne an ummu atiya qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusl ibnatihi annabi ya ce musu a wajen wanke ɗiyar shi yace ibda annabi mai amini ha wa zai ga mu wace ɗiyar ce wannan kan mu kai ga sharhi Zainab wadda ta rasu matar na farko ba Abu Talha ne ko Usman to mu je mun gani mun ga cikin wanda yayi gaskiya daga Hafsa bint Sirin daga Ummu Atiya qalat qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa lahunna ga su mata fi ghusl ibnatihi wajen wanke ɗiyar shi da ta rasu yace ibnu annabi mai amini ha ku hara da damatta wa mawadi'ul wudu'i minha da gurin arwalla kenan wannan wa mawadi'ul wudu'i shine abun ga dama hadisi na 168 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana Hafs ibn Umar qala yace haddathana Shu'ba nan ma kuma akwai ta kaida da jima'a da muka taba wada sunan Hafs sai tuna mana ita mun ce Hafs ba malamin Hafs malamin Qur'ani wanda muka hisani diyawici zaka gani qadiyatu takhassus malaman qira'a suna da ruwaya cikin hadisi sai ga dukkan su masu rauni ne masu da ƙarhi a hadisi amma kuma Qur'ani ba kai saka shafa su ba to wannan kadiya ce ta cewa duk wanda ya ba wani fanni wannan ya ba wani fanni rinjaye to zaka ga wannan fannin yayi tasiri akan wancan kin ya kasa tsayawa itikanin shi duk da ya san shi amma sauran sun yi su illa Hafs kin malamin Hafs daga wa yake ruwaya Asim ko to Asim shi kuma Saduq ne martaba shi babban malamin nasu martaba Saduq ne gare shi a ilimin hadisi martaba Saduq ne shi kadai kai wannan martaba ga cikin malaman kira cikin harkar hadisi yake cewa haddathana Shu'ba qala akhbarani Ash'as ibn Sulaiman qala sami'tu abi am Masruq kun ga Masruq gashi can tafsiri gashi a hadisi yanzu muka yi hira shi an kira shi da Masruq dan lokacin yana yaro an taba sace shi kuma aka same shi daga Aisha qalat kana annabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun annabi yana burge shi damuntawa fitana ulhi wajen sa takalmin shi wa tarjulihi da hetsi gashin kanshi wa zuhurihi da tsarkin shi tace wa fi sha'anihi kullihi da dukkan sha'anin shi nan kullu tana nihin galibi ba duka ba nan duka ne huta masallaci ba kama ruwa da sauran su ba da dama ba yake ibada dama yake yi ba Ummu Atiya wannan tana daga cikin sahabbai gatacen Hafsa bint Sirin tayo ruwaya daga wannan Ummu Atiya to Ummu Atiya kinna a cikin sahabbai akwai Ummu Atiya guda uku addakwai wannan tana daga ciki wannan mai wankin da kuma al-khatina yace kuma ita ce ausi da kuma al-ausiya wal aksaru fiha usma da ummu qais wannan sune al-ausiya da wannan mai wankan da kuma khatina sune ummu ummu atiya wanda ana musu kiranye da ummu atiya cikin sahaba wannan duka tarjuman shi tana cikin ma'rifatu sahaba da usulul gaba da al-isaba fi tamyiz as-sahaba amma hafsa bint sirin ita ce ummul huzail al-ansariya tabi'a ce siqa ce hujja ce kun gani har tana da martaba bima da martaba ta harko a ilmin jarh wa ta'dil siqatun hujja tun wata mace ce tana da cikin kanwar wannan ibn sirin ce shi ma kuma siqa ne hujja wa hi akbaru walad sirin yayin shi kai nake so cikin diyan sirin ita ce babbar diyan shi ita ce yayin su min rijalu wan nisa mazan da mata dukkan su ita ce abin nan babba na gaba hukunce hukuncen wannan hadisi a ciki akwai mustahabbancin yin arwalla cikin wanka dan saboda aiki da cewa mawadi'ul wudu'i minha da kuma gurin arwalla kene nuna ana so a fara da gurin arwalla kuma shine mazhabin al-Imam Shafi'i Nawawi ya rawaito daga wasu malaman Hanafiya suka ce mustahabbi ne amma ba haka bane yazo daga cikin al-Qaduri cikin littafin shi annal mayyit idza aradu ghusl huwa ad-da'u mamaci idan sun so mishi wanka su yi mishi arwalla a cikin al-Hidaya al-Hidaya babban littafi ne na Hanafiya mun san malam mai wannan ta'alimi to malamin mai ta'alimi shi yayi al-Hidaya al-Hidaya malamin mai ta'alimi shine al-Imam al-Marginani ya ambace shi a cikin ta'alimi to Marginani kenan babban malamin Hanafiya ne shi yayi al-Hidaya babu kamar shi a Hanafiya yana cikin manya-manyan littattafai kuma qahawi wannan al-Imam Badruddin al-Aini Allah mashi rahama ko mai mishi sharhin da ba ta umma wani littafin fiqh Hanafiya sharhi irin wannan ba aini dai mai umdatul qari wannan da muka sani mai umdatul qari sharhin sahih bukhari to ba al-hafizul aini Allah mashi rahama Allah ya bashi yalwa da ilimi na hutar hankali wajen wallafa wallafi to ba amma wannan littafin kuma doriya akan haka kuma da littafin sharhi ma'ani al-asan na al-imam al-tahawi kuma shi badruddin al-aini kin shi ya mishi sharhi mujallad 40 al-hidaya ita ma na wajen mujallad ya kai 30 da wani abu fiqhun hanafiya kuma menene meye matsayin shi qadil qudat ne alqalin alqalai ne a misal a lokacin ga aikin alqalanci ga shari'o'i ga rikici kuma ga wannan wallafa wallafan kuma wannan kadan ne daga ciki littattafan su suka gani littattafai ne masu yawa sa'an ibnu hajar sun yi zamani daya suna ma asira na ilimi tsakanin su wa hal yudo shine wani abin da wannan malamin bai fahimta ba wanda yake suka hadisan na sahih bukhari ibn jabbar yake cewa ai al-imam al-aini gashi ya fadi magana ibnu hajar ya ce ƙarya ce to wannan magana ta su abin da yake tsakanin su ake duba ba a daukar tsakanin aini in ya soki ibnu hajar ba a dauka ibnu hajar in ya dauki al-hafiz al-aini ba a dauka dan saboda suna da kwantar tsakanin su yace wa hal yuwaddu fil ghusl al-ula aw al-thaniya fihi ma khilafun lil malikiyyah hakahu al-qurdubi shin za a yi wankewa ta daya cikin wankewa ta farko ko ta biyu za a mata arwalla sabani ne a malaman wannan malikiyya wanda al-imam al-qurdubi ya ambaci sabanin cikin al-mufim qurdubi babban ba karamin ba abul abbas qurdubi shine mai tafsir abu abdullah al-qurdubi shine kuma mai al-mufhim sharhin sahih muslim malamin mai tafsirin ne in a fiqhu an ce al-imam al-qurdubi ya ce kan ma ga doka cewa abul abbas mai tafsiri dan shi fagen shi shine tafsiri shi kuma babban shi fagen shi shine wannan fiqhu na gaba istihbabu taqdimul mayamin fi ghusl al-mayyit ana so a gabatar da dama wajen yi mama mace wanka kuma da sauran gabban shi gabaki da dai su biyo bayan da wannan shine bukhari ya kulla babu akan shi ibn hazm Allah mashi rahama ke cewa la budda yabda'u bil mayanin ba makawa dole ne a fara da dama ibn sirin yake cewa zai fara da gurin arwalla sannan kuma dama Abu Kilaba yace ya fara da kan shi sannan gemun shi sannan dama shi ga namiji kenan wannan kuma cikin hadisin na akwai bayanin cewa dama tana da wata daraja tana da wata kima sama da hagu na gaba mustahabbacin farawa da dama ibn al-munzir Allah mashi rahama yake cewa ajma'u ala Allah ya data ibn al-munzir wanda yake da wannan littafin sha al-ijma to a cikin qadaya na ijma yake cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa babu sakewa ga wanda ya dama da wanda ya fara da hagum ya saba ya fara wanke mamaci da hagum ko arwala ya fara da hagum yace babu laifi gare shi ba za a ce ya sake ba malamai wannan ijma'i ne mun yi ruwaya inji ibnu munzir daga ali da ibnu abbas sun ce kada ka damu koma da wani kan fara damu ko hagum dara qutni ya kara yace bukhari ya wannan abu huraira ya ciro to daga an roto kai daga al-murtadi daga shafi'i al-murtadi ash-shi'i babban malamin shi'a ne yana daga cikin manya manyan malaman shi'a shariful murtadi wanda yana da cikin ɗiyan al-kazim wannan malamin na shi'a yace cikin qadim ya nasaba ma al-imam shafi'i cewa wai taqdimul limna ala al-yusra garib cewa gabatar da dama akan hagum shafi'i yace wannan bagon abu ne bamu san shi ba ya danganta shi zuwa ga al-imam rafi'i al-kabir rafi'i wanda ya sharhi musnad wanda ya bace babu shi ba wanda ya ma musnad sharhin ba al-imam rafi'i al-kabir ba rafi'i bi ne akwai al-kabir akwai as-sagir al-kabir shi yamma wannan sharhi darimi yayi ruwaya daga abi huraira daga yace wannan abun sananne ne ga malaman shi'a yace wannan ku ba amali sahi da su ana magana ilimi malaman shi'a ba al-sahi da su ma babu na 32 babu litimasul udu izahanati salah baban da ke bayanin neman iltimas shine neman alwudu ruwan arwala izahanati salah idan sallah ta gabato wa qalat aisha take cewa Allah mata rahama take cewa faltabasal as-subhu faltabasal ma falam yujad fa nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace hadarat as-subhu aisha tace al-asba ta halartu falta musulma sai aka nemi ruwa falam yujad ba a same shi ba fa nazala tayammum sai aka sabko da ayat tayammuma wannan hadisin bukhari ya kawo shi a sahih shi sanan ya takaita shi al-imam al-bukhari Allah mashi rahama hadisi na 169 tara yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malik annahu qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanati salatul asr naga annahu mai tsira da amincin allah sallallahu asr ta matso farta masan nasul wudu'a falam yajidu mutane sai suka nemi abun arwala kuma basu samu ba fa uje rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in da ruwan arwala fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalika al-ina yadda husai annabi ya sanya hannun shi cikin makayin wannan wa amara an-nas an yatawaddu ya umarci mutane su yi arwala minhu daga wannan ruwan qala fara'aytul ma'a sai na ga ruwa yamba yana bubbugowa min tati asabihi daga kasan yatsin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawaddu min indi akhiri muhasira suka yi arwala ga baki dayan su kenan daga farkon su har karshen su kenan wannan yana daga cikin abun gakin mu'jiza ta annabi alaihi salatu wassalam da khususiya tashi kuma wa abin da yake nuna mana neman arwal neman ruwan arwala kuma gashi nan zahiri ya fito a ciki mawdu'un tarjuma a cikin fiqhin wannan hadisin shine gurin da yayi nuni cewa a nemi ruwa arwala kafin lokaci ya shiga dan annabi bai musu didda ba shi yasa ba amma bai musu ba musun cewa kada a nemo da suka tashi suna ta nema sai ya nuni akan halaccin abin ibnu battal ya ambaci cewa ijma'in al'umma ne idan lokaci idan mutun ya arwala kan lokaci ya shiga abu ne mai kyau amma taimama a wajen malaman Madina bai halitta mutun yayi ta kahin shigar lokaci malaman Iraki kuma sun halitta wannan duk da mas'ala ce ta sabani sananne ne a mazhabin Malikiya ba a taimama a jira lokaci wannan kuma yana daga cikin mafi girman mu'jiza ta annabi alaihi salatu wassalam ta bubbugowar ruwa daga dutsi kuma ta yi girma game da mu'jiza ta annabi Musa da ruwa ya bubbugo ta kalkashin dutsi dan saboda dutsi dama yana bubbugo ruwan Allah ya ba mu labari wa inna min al-hijaratil ma tafajjaru minhu al-anhar kaga tun kahin annabi Musa Allah ya ba da labarin haka tana faruwa shi ko annabi a ce ruwa fala yace wa amma min lahamin wa damin falam yu'had min ghairihi amma tsakanin nama da jini a ce ruwa kuma ya fito ta tsakanin wannan ce banda annabi babu wanda yake da wannan shi yasa malamai suka ce duk wata mu'jizar da ka gani wani annabi magabaci yayi to annabi ka basira yana da saman lumiki da lumikin ta wannan bayanin nashi ya kawo shi a cikin wannan khasa'is na annabi alaihi salatu wassalam shi ibnu al-mulaqin yana da littafi na khasa'is ar-rasul littafi ne babba ina da shi wanda ya aza shi akan wannan manhaji na ahlul hadis khasa'is ya kasa su kashi nawa na wajen khasa'is cikin wajibi khasa'isan annabi da aka wajabta mushi banda al'umma shi ya kawo su da dalilan su da hadisan su da kuma tanawulin tabbatar abun ba haka ba kawai a fada a sallama irin na su al-imam al-bayhaqi Allah mashi rahama cikin dalailun nubuwa ko kuma yazo kuma wajen mu ba halak yazo kuma wajen muharramat yazo kuma wajen abubuwa da dama wanda yake ya kasa shi kashi hudu babu gida hudu ya bi su ɗaya bayan ɗaya kuma ya tanawulin su da abun nan wanda yake nuna khususiyata annabi alaihi salatu wassalam babi na 33 al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah mashi rahama babul ma'il ladzi yughsalu bihi sha'rul insan babul ruwan da ake wanke gashin mutun da shi abin da yake nihi nan gashin da ka wanke gashin ka da ruwa kuma ruwan da ya daso daga jikin gashin naka me hukuncin shi yace wa kana ata'u ata'u ya kasance la yara bihi ba san bai gale hi gami da wannan an yi takhaza minha al-khuyut wal-hibal aliki igiya wannan zare da igiya da gashin mutum babu lahi a tattara gashin mutum ayi igiya ko ayi wannan ayi zare da shi yace babu lahi yace wasu urul kilab da kuma sauran karnuka nan gurin wa kana ata jumla ce mutar da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin tarjuma ya hadu wannan kuma sai yace wasu urul kilab ya zo nan da wasali kasadan saboda a dafi ne akan babul ma'ul ladzi yusalu bihi sha'rul insan kuma kenan wa babu su'urul kilabi da kuma bayani akan baban duka zai bayani akan sauran karnuka kenan magana adau ta zo ce jumla mu'tarida wa mamarri hada kuma wuce wasu fil masjid cikin masallaci a cikin duka ciki za a ga wannan hukuncin wa qala az-zuhri al-imam az-zuhri yake cewa idza walaga fi ina'in idan yayi lallagi cikin makayi laysa lahu wudu babu abun arwala ba ruwa cike gairu bai da wani ruwan arwala sai shi ya tawadda ubihi yayi arwala da shi kenan in kare yayi lallagi baka da wani ruwa sai wannan kai arwala da shi ganin shi bai najasa ba wa qala sufyan yake cewa hazal fiqhu bi ainihi wannan shine ilimi da ainin shi dan Allah yana cewa falam tajidu ma an fatayammamu in baku samu ruwa ba ku yi tayammama wa haza ma wannan ko ruwa ne wa fi nafsi minhu shay yace duk da zuciya akwai wani abu kan wannan abu yi tawaddu bihi ayi arwala da shi wa yi tayammam kuma yi tayammama kenan ya hada biyu dan yana cikin ruwan bai samu ruwa ba kuma gashi dai ruwan ba an kira shi ruwa ba zan mu ga sabanin su hadisi na 170 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Malik ibn Isma'il haddathana Isra'il an Asim an ibn Sirin qala qultu li abida inda na min sha'arin nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen mu akwai gashin annabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali Anas mun same shi ta wajen Anas ko min qibali ahli Anas ko ta wajen iyalan Anas fa qala sai ce li an takuni indi sha'aratu minhu a ce ina da gashi ɗaya na annabin nan yace ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha ya hiye mun a ce ina da duniya da abin da ke cikin ta duk da wasan zamana da annabin sun halarce shi amma suna ihtifazi da duk abin da ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallam nan abinda Bukhari ya ambata cikin shi gashin dan Adam yayi waita bayani a cikin shi ya ambaci daga Ada yana cewa gashi babu lahi a riki igiya ma da shi Isma'ili Allah mashi rahama ya hada ce wannan magana ta Bukhari cikin sha'anin gashi akwai sabani dan Aba yana ana rawaitowa daga gare shi cewa gashi najasa ne Ibn al-Mubarak ya rawaito cewa mutunan da ya riki gashin shi daga igemin gashin shi sannan ya sa shi a cikin bakin shi yace mashi ma hudda zaka sa mushi a bakin ka har roto kenan wannan yake nuna cewa Aba ya tabe tai ba akan cewa gashin mutun wannan ne ba najasa bane shi ya tai akan cewa najasa ne dan ga abinda aka rawaito daga zaka sa mushi a bakin ka Ibn Battal ce daga Abi Sufara ce Bukhari abinda yake nihi da wannan tarjuma raddi ga magana al-Imam Shafi'i cewa gashin dan Adam idan ya rabu da jikin dan Adam najasa ne idan ya hada cikin ruwa kuma zai mai da ruwan nan najasa wannan magana tsohuwar magana ce ta Adab ibn Abi Rabah walau kana najisan lama jaza ittikhazu yace wannan dukan su babu sabani Isma'ili giwar da yamma Bukhari cewa ya nasaba ma Adab magana da ba ita ba kenan kowa yana da gaskiya wannan tsohuwar magana ce ra'ayi ne na Adab Allah mashi rahama yace kuma yayin da ya zamana ya halitta a dauki gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam a rike shi ayi tabarruki da shi a rike shi to sai aka san cewa gashi mai tsarki ne a wajen Aba da ma jumhurin malamai kenan wannan yake in ku baka ce wa khususiya Annabi ce mai yiwa gashin shi ne kaza mai yiwa ba zaka kawo wannan ba ba da awa khususiya babu hujja babu dalili yace wannan a cikin sharhin Ibn Battal Allah mashi rahama yace amma magana hikaya daga Shafi'i cewa yace gashi dan Adam najasa ne mufassilin marju'un anhu ya bar wannan magana Shafi'i ya sabka daga wannan mazhabin Ibrahim al-Bukhari daga Al-Imam al-Muzani daga Shafi'i yace ya koma game da wannan magana cewa gashin dan Adam najasa ne Shafi'i ya bar wannan magana Mawardi ya rawaito wannan magana daga Ibn Shuraih daga Abil Qasim al-Anma'i daga Muzani daga Shafi'i daga Rabi'ul Jizi daga Shafi'i yake cewa ash-sha'ru tabi'un lil-jild gashin ya buhata jiki ya zama mai tsarki in hata jiki mai tsarki ce gashin da aka ciro jikin ta ma mai tsarki ne kenan wannan yake nuna cewa Shafi'i ya bar waccan magana a takeice dai gashi ba abu bane wanda yake mai najasa yace amma magana kuma ta cewa sha'arin gashin annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhabi mai kyau wannan shine cewa hakika babu shakku babu su kokonto cewa mai sarki ne yace duk da wasu sun mana sabani akan cewa akan cikin sha'anin gashin nashi innama qasama sha'ruhu li tabarruk annabi gashi suna daukan gashin shi da tabarruki kuma suna tabarruki gare shi ba zai bar shi tabarruki da najasa ba kenan ya nuna cewa ba najasa bane wanda kuma suke cewa najasa ne su ce ai dan wanda ya bar su suke dauka najasa wannan ne dan kadan ne shi ko dan kadan cikin najasa ma afuna an kamar yadda jini dan kadan wanda ya fito an yi rangwame akan shi yace amma abin da yake cikin magana kan bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan gare shi wannan kuma shi ma malamai sun yi maganganu akan cewa shin najasa ne ko ba najasa bane duka da yace wannan bayanan khususiya annabi muna da littafi gayatu sul fi khasa'isir rasul karshen abun nema wajen khususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin da muka yi magana yayi bayani sosai akan shi kenan tunda ya halitta a rike shi a takeice dai gashi na annabi alaihi salatu wasalam gashi ne mai tsarki bayyada babu zancen najasa anan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara ɗan uwa ku ga mun kai hadisi na 170 ta yau da kadan kadan da kan da ba a yin ba ana nan ana zaman lokacin zai ta tahiya a haka nan kuma in ana yi yau da gobe ana yi sai mi ta mamakin magabata wannan manyan littattafan ya za a ce a yi su kai ma baka sa kanka bane duk abinda kake mamakin cewa ba ya yi ba ba ya kaza ba baka sa kanka bane neman duniya da kasa kanka ai baka ce ba baka tunanin cewa ya za a yi in samu kuɗi kawai neman ma bari in hasa wannan tunanin baka yi shi ba kai kawai cha kake rabo ne kawai bari mu je mi kai to shi ma karatun haka ne gashi da yau kadan kadan ka yi kaga an ce an sauke shi da ka sa da baka sa ba rayuwar taka wuciya ta tafi ta kai a banza Allah madaukin sarki ya kama mana ya bamu ƙarfin gwiwa a wajen karantar hadisan annabi alaihi salatu wasalam